sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Fajar White House ta sanar a jiya Juma'a cewa shugaban Amurka Joe Biden zai je kasar Poland a ranar 20 ga watan Fabrairu domin ganawa da shugaban Poland Andrzej Duda da kuma kawayen Amurka a gabashin Turai. Ziyarar da ke zuwa lokaci kalilan kafin cika shekara guda da mamayar da Russia ta kai wa Ukraine a ranar 24 ga watan Fabrairu tana bayyana kararra cewa Amurka na tare da Ukraine a duk lokaci, inji John Kirby, kakakin fadar White House akan sha'anin tsaron ƙasa. Sanarwar na zuwa ne bayan mummunan hare-hare da Russia ta kai da safiyar jiya Juma'a a ƙasar Ukraine. Munanan barin wutar na auna fararen hula da mazaunin fararen hula, kana ya haddasa sabon katsewar wutar lantarki. A cewar wakilin muryar Amurka Anna Shenikova, wanda a halin yanzu take a can birnin Kyiv, ministan makamashi Heman Halushnikov ya tabbatar da an kai hare-hare akan na'urar samar da wutar lantarki da manyan injunan kai wuta a yankuna shida na kasar. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya kira munanan hare-hare na Russia da kalubale ga kungiyar tsaron NATO da kuma tsaron bai daya. Wannan ta'addanci ne da za a iya dakatarwa, kuma dole ne a dakatar da shi, a wani jawabinsa na farfan bidiyo. Yiwuwar kubutar da raguwar mutane da suka makale a cikin buraguzai a Turkiya da Siriya biyo bayan girgizar kasa mai karfin maki 7.8 da wata girgizar mai maki 7.5 na Cintura. Amma a jiya Juma'a an ceto mutane da dama daga lardin Hataya na kudancin Turkiya da ya lalace, ciki har da wata mace da 'yarta mai watanni 6 da haihuwa. Jama'ai sun ce adadin mutane da suka mutu daga waɗannan munanan girgizar ƙasa da suka afka wa yankin kan iyakokin Turkiya da Siriya ya haura 22,000, lamarin da ya kai girgizar ga zama bala'i mafi muni a duniya tun bayan girgizar ƙasa da tsunami da suka faru a shekarar 2011 da ya kashe kusan mutane 20,000 a Japan. Shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya ayyana zaman makoki na kwanaki 7 da kuma dokar taɓaci na watanni 3 a cikin larduna 10 da wannan girgiza ta shafe su kai tsaye. Shi ma shugaban Siriya Bashar al-Assad da uwar gidansa sun kai ziyara ta farko ga mutanen da girgizar ta ritsa da su a asibiti a birnin Aleppo da ke hannun gwamnati, wanda a baya ya sha fama da ɓarna daga hare-haren bama-bamai tsawon shekaru 10 a lokacin yakin basasar ƙasar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. 'Yan takara 18 ne suke fafatawa a zaben shugaban ƙasa a Najeriya a ranar 25 ga watan Fabrairu, wanda guda 3 a ciki suke kan gaba da suka hada da tsohon gwamnan jihar Lagos Bola Ahmed Tinubu da Peter Obi da kuma tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar. Abubakar da Obi sun gudanar da manyan tarukan gangamin neman zabensu a karon farko. A cikin watan Mayu bara ne Obi ya kunno da kai a fagen takara bayan da ya fice daga jam'iyyar PDP ya shiga jam'iyyar Labour Party ya zama dan takara. Sai dai fito Obi ya fada a wurin taron gangamin sa, yana mai cewa
"The country in the past 20 years all it has produced is insecurity, poverty,
kasan nan a cikin shekaru 20 da suka wuce abinda aka samar mana shine rashin tsaro, talauci da ƴaƴanmu ba su zuwa makaranta da yajin aikin ɗalibai, duk abu marasa kyau su ne abinda suke samar mana. Muna ba ku ta yin samun kyakkyawar rayuwa da na dukiyoyi, miyagu ba su da ƙarfi sai dai babu shugabanci. Za ku yi alfahari da ƙasarku domin ƙasarku za ta tashi daga ci zuwa noma." Yayin wani taron yakin neman zaɓe a Kano a ranar Alhamis, ɗan takarar jam'iyyar PDP Atiku Abubakar ya miƙa saƙo ga magoya bayansa, yana mai cewa
"Do you want the return of peace in Kano? Now, do you want the borders open?
Kuna son dawowar zaman lafiya a Kano? Kuna son buɗe iyakoki? gwamnatin PJ kada za ta aiwatar da waɗannan manufofin. Ina so ne kira gare ku da ku zabi PDP daga sama har ƙasa. Mun yi haka a baya, za mu kuma sake yin haka. Atiku mai shekaru 76 ya sha kai a hannun shugaba Muhammadu Buhari a takarar shugaban ƙasa a shekarar 2019. A jiya Juma'a, wani jirgin yakin Amurka da ya yi aiki da umarnin shugaba Joe Biden ya harbo wani abu mai ban al'ajabi da ya can ƙololuwa a sararin samaniyar Amurka, bayan da aka tabbatar da wannan abin na yin barazana ga jiragen fasinja. A cewar ma'aikatan tsaron Amurka ta Pentagon, abin ya shiga sararin samaniyar Amurka ne a cikin dare a ranar Alhamis, kana rundunar arewacin Amurka ta gano shi yayin da yake dannawa a cikin girgije ta arewa maso gabashin jihar Alaska.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin A Bari Ya Huce,
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatar an waye gari lafiya. Na gumma an tashi lafiya?
Lafiya kalau alheri, ya wurin na
lafiya lau ya New York, ya Hajiya mai fura aljanna. Mun sha fura, mun sha tsimi. Masha Allah, sai godiya.
An sha tsimi.
An sha tsimi, sai godiya. Aka ce a ce ko ba shaya ne, amma na fura da tsimi. muna ƙara godiya Allah ya saka da alheri.
Amin.
Kin tara bashaya a sashen Hausa amma na fura. Kina da bashaya masu yawa na fura amma.
Na fura ba da.
So baba kamar yadda muka saba bari mu bude wannan babi dawa mika gaisuwa fata alheri da barka ga waɗannan anguna da amare an riga an yi aurarekin nan. Za mu fara da mika gaisuwa fata alheri da taya murna ga iyalan Alhaji Inuwa mai gado da na Alhaji wato marigaya kenan marigayi Alhaji Inuwa mai gado da kuma marigayi Alhaji Khalid Yusuf waɗanda aka ɗaura auren ƴaƴansu Alhaji Saba Inuwa da kuma ƴarsu Hajara Yusuf Khalid an yi wannan auren ne tun a watan Janairu baba a ƙaramar hukumar Jos ta Arewa to Allah ya bada zaman lafiya da albarkar zaman tare sai kuma wannan auren shi kuma da aka yi shi makon da ya gabata Asabar da ta wuce kenan na iyalan Mazadu dan dada da na Nuhu Ar Sama'ila Nazari waɗanda suka aure da ƴaƴansu mai nasara Mazadu da Alheri Nuhu an yi auren nan shi kuma kamar yadda na faɗa ranar Asabar da ta gabata a unguwar Dan Birni Tsiga a ƙaramar hukumar Bakori jihar Katsina to Allah ya sa an yi adace Allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare
amin sabma amin to sai kuma wannan gaisuwar taya murna zuwa ga iyalan Mrs. Moses Sambo Khalil da na Pastor da Mrs. David Gida wanda su ma an riga daura aure din amma aure ƴaƴansu ne da aka yi na wato Rejoice Moses Sambo kenan da Khalid David Gida wanda aka daura a ranar 4 ga wannan wata wato makon da ya gabata kenan an daura ne a Equa Gospel Church dake Ashaka Road a Gombe to Allah ba da zaman lafiya da kuma zuri'a tayyiba
amin summa amin to baba har wa yau muna ƙara mika gaisuwa fata alheri da taya murna ga Asama'u da angonta Tekura te da aka fi sani da te su ma an yi auren su ne ranar Asabar da ta gabata a garin Jos jihar Plateau Allah ya bada zaman lafiya da an sha buki a bakon da ya gabata to su waɗanda dama suke jiran gaisuwa irin haka domin su je wannan karan sai dai ku
yi
wannan karan sai dai ku ji a
salansa
bari mu shiga zangon gaishe-gaishe waɗannan gaishe-gaishe duka gaishe-gaishe ne da aka aiko ta hanyar sadarwarmu ta wannan wayar salula ta Abar Yahuci da ake aikowa ta hanyar sadarwa WhatsApp to bari mu mika wannan gaisuwa da kamar yadda nace ta hanyar sadarwar WhatsApp ne sai dai shi bai faɗi sunan shi ba sai dai yace ina so ku isar min da gaisuwa ta zuwa ga Yusuf mai T Samaru Bus Stop Zaria Badaru mai Gwanjo kasuwar Jimeta da Alhaji Mu'azu Gyaza Director Kamfanin Farmers Escort Samari Zaria sai na Madina Yahaya Dakar ƙasar Senegal da Injiniya Muhammad Usman shugaban ƙaramar hukumar Sabon Gari jihar Kaduna sai Sardaunan Samari Zaria Alhaji Bello Saidu da Walin Samari Zaria Alhaji Kadiru kasuwar Dare Samari Zaria da Gidado Adamu da Mustafa mai shayi asibitin ABU Shika Zaria da uban dawakin gubir dan majalisa mai wakiltar Sabon Birni ta Kudu Alhaji Saidu Ibrahim Galeji Allah ya sa galejin na haka ne sai wannan ita kuma gaisuwa da ta fito daga hannun Zaradina Fulasu Rijiyar Lemo mazaunin Accra kasar Ghana to baba
to bari in mika wannan gaisuwa da ta fito daga Zaharuddin Fulasu Rijiyar Lemo mazaunin Accra kasar Ghana yace salam VOA Hausa ina son ku isar min da sakon gaisuwa zuwa ga ƴan uwa da abokan arziki kamar haka ina gaida Atiku Dan Yarbawa Barbaju da Imrana Madaha Bako da Ali Sarkin Yaki Nima sai kuma Garba mai matankadi kasuwar Sabon Zango da Muhammad Shehu Mararraban Kunini da Sani Muhammad Chindo da Mujassar Muhammad Tafawa Balewa da Fa'ilu Dan Ladi Mahuta sai kuma Usman Manika mai ruwa Road Funtuwa da dukkanin masu sauraron ku ku tashi lafiya to sai kuma gaisuwa da ta fito daga Aliko Auta Kafinta Yelwa Gindin Akwati Barikin Ladi Jihar Filato yace ku isar man da gaisuwar sada zurunci zuwa ga Baffa na Biba Sabon Gari Teldem Fulani da Alhaji Haruna Bibi Watar Masuwa da Sani dan kaka mai fanta Kano da Haji Abuti NNPC Jos Depo da Shafi'u dan Lelen Unity FM Jos da Lawal Bana Hambali MK dan Silva Sokoto da Ibrahim SD Kusfa Zaria City sai kuma malami kura garin Sarkin Noma da Ayuba Isa garin Sarkin Noma yace ina gaida GT Love G Kanduna da Sani CID Makole da Danzifi Ibrahim Rugan Malam da Jamila da Fati matan Ado Salati Goma ga Annabi Rijau da Bashir Tela Lafiyan Bari Bari da Usaini Dangote Karasuwa da mai aduwa mai wanki da guga a Yelwa da maman kulu mai saida kayan miya Yelwa da Umar Guru a Gindin Akwati da Alhaji Kabiru PRO Gindin Akwati da Alhaji Babaji a Gindin Akwati da matana Maimuna a Yelwan Gindin Akwati da fatan an tashi lafiya
to madalla baba kamar yadda muke fada kullun komai kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa
to kadan
sabili da haka bari mu dire da waɗannan gaishe-gaishe guda uku dukan su da suka fito daga hannun masu sauraron mu da suka aika mana ta hanyar WhatsApp wannan ya fito ne daga hannun Abba Sa'ad Mahuta yace da farko yana gaida mahaifiyarsa sai ƴan uwansa da Abdullahi Sa'ad Mahuta Fatima Sa'ad Mahuta Aisha Sa'ad Mahuta baban gida Sa'ad Mahuta sai Usman Sa'ad Mahuta da Alhaji Kabir Sa'ad Mahuta da Alhaji Garba Nabara Mahuta sai baba magaji da baba na Allah sai baba Isiya Maigoro Mahuta da dukkanin iyalan gidan Sa'adu Maigoro Mahuta da fatan sun tashi lafiya sai wannan gaisuwa da ta fito daga hannun Murtala Abasu mai shadda Kwantagura yace yana so a mika mishi gaisuwar fata alheri da sada zumunci zuwa ga ƴan uwansa da abokan arziki irin su Alhaji Murtala mai gida Kwantagura da Alhaji Salisu Boza Kwantagura sai Alhaji Safiyanu Sarkin Karafa Kwantagura da Alhaji Dan Asabe mai fata Yawuri da Abdul Mumini mai gizo Kwantagura da Alhaji Muhammadu Kwanar Farakwai Farakwai Allah sa haka take Kaduna da Ado Salatu Goma ga Annabi Rijau da Alhaji Bawa Direba Kwantagura da baba Malam Idris Afadar mai martaba Sarkin Argungu sai kuma Alhaji Hassan mai waya kan giwa daga ƙarshe yace yana so a mika mishi gaisuwa ta musamman ga baba Yakubu Makiri da kuma mai karantawa duka mun ji muna kuma godewa to sai wannan wasika ta ƙarshe da ta samu shiga yau wanda ta fito daga hannun Alhaji Mamman Soda Shadadi Jihar Neja yace yana so a mika mishi gaisuwar shi zuwa ga shugaba Haruna da Alhaji Mamman Soda Shadadi Jihar Neja sai shugaba Haruna Bakanike Shadadi da Umaru Chali Chali Shadadi sai Ya'u dan Kamisho Shadadi da Auta Tela Farar Duka da Muhammadu Ahmed Usman Tunga Makiri sai Musa Nagana Isasa Bangi da shugaba Idi Mai Lalle Bangi sai dan Amariya Kwanambala Buzu da Mammalo Mai Shayi Farar Duka Allah sa Farar Dukan nan haka take sai Ibrahim Kibiya Mazame Bangi da Ibrahim Makeri Bangi da Abdullahi Babanje Gabangi sai Alhaji Wadatau Mai Maganin Shanu Bangi da fata Thank you. Baba yau labarin da zan baka labari ne da ya fito daga hannun masu sauraron mu kuma wanda ya aika ta hanyar sadarwar WhatsApp wato wani mai sauraron mu a yau da kullum mai suna Sanusi Umar Arkilla Sakkwato. Baba ya ce labarin wani barawo ne da wani da ya shiga wani gida ashe bai sani ba gidan bai wasan kura ne bakon barawo ne a garin sai bai sani ba sai shiga gidan mai wasan kura to da ya fada gidan ya gama ɗan dauke dauken shi zai fita kenan sai ga wani haske a bakin kofa ka san ka shiga cikin duhu baka gane abin da kake ciki amma in ka dade a cikin duhu sai idan ka fara fahimtar yawwa
kada
gane inda kake da kuma ka iya ganin waɗansu abubuwa
haka
sai ya fahimci cewa ashe kura ce a zauna a bakin kofar nan inda ya shigo bai ganta ba lokacin da yake shiga
kuma ya riga ya shiga
yayi entsi ya gama sai shi zai fita baba sai ya ga ashe ga kura a bakin kofa ya rasa yadda zai yi kura ta zuba mishi ido ta zuba mishi ido
ka zo ke san ko kura ta zuba ma ido sai ka ga kaman
wani haƙuri ya muta tsaye ya rasa yadda zai yi ya juya haka sai ya ga shi mai kura na a kwance kusa da shi yana bacci shikenan sai ya bubbuga mai kura ya tada shi ya ce kai malam tashi ka kama barawo ya ta shi ka gama barawo duka da shi da kuran nan da
kuran je da kama shi bara mai kuran je ya kama
shi gara mai kuran da ya kama shi so baba ya ce wato kai baba in kai ne mai kuran nan za ka bari kuran ta kama barawo ko kai ka kama barawo ya za ka yi idan
ni ne mai kuran sai ce bari da safe
ne sai bari ya da da Allah fita kawai na yabe ka ji kawai ga abin da ka zama Allah amfana
ke kai raba ni in bacci na ba na dauka ba
tafi da su kawai rabonka ne da Allah baba da Allah ka kama ni da Allah malam
to bari da safe zan kama
Ka ga wannan ba zai da daga wannan hannu sabili da aka bari mu jabirki nan yanzu a madadin baba ya koma alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri sai kuma mako mai zuwa ma karanta wani daga cikin labarin da kuma su sauraro za ku ga ai ko mana ko ta hanyar Facebook ko kuma ta wannan hanya ta WhatsApp to da alheri
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu. Inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar email a sashin hausa@voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya, shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafi harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku.